an dai ko so mu samu bullar wannan cuta da ke yi wa huhu da mahantar dabbobi musamman na shanu illa da ake kira da CBP a turanci a wasu rugaye da ke ma yankin na Mambila. Alhaji Daule me da ke cikin waɗanda aka samu bullar cutar a rugansa ya ce sun yi asarar dabbobi da suka hada da shanu masu ɗimin yawa. Cutar da yanzu ma ke ƙara yaduwa a wasu san jiha Taraban.
Yadda aka zo muka zo muka gane wannan cutar nan yana kashe mana dabbobi, sai daga baya mu da kanmu sai mu yanke wannan shanu, sai mu bi naman sa'in nan gaba daya, muna bin naman ta diddigi haka. Daga baya muka zo muka gane kacce huhu ne yake kumbura gaba daya cikin dam cikin kawai idan cikin ya cika kuma sai mu ga huhu yana fidda ruwa ta baya. Shanu guda goma sha ruwa suka mutu gaba daya. Sosai kuwa akwai ta darfi, akwai mbamga, akwai trikona bank, akwai tep, akwai wani mai suna Kagu Ahmadu Yari, da wurin ma gaba daya cututtuka na suna ta faruwa.
Kamar da lemen shi ma da muka ka ya korasa shanunsa kimanin 52 ta sandiyar wannan cuta.
Na ya Alhaji Umaru 70 na ya 52 fadbon ya huhu mai.
To wai ko me ke kawo wannan cuta yanzu? Dr. Layu John, likitan dabbobi da ke kula da sashen yaki da yaduwar cutukan dabbobi a babban asibitin dabbobi na yankin Mambila, ya bayyana abin da ke kawo wannan cuta. Kana kuma ya ce yanzu haka ma sun so magangamin fadakar da makiyaya.
Ni ne Dr. Layu John, in charge of disease prevalence and control at veterinary a nan Sardauna local government. Muna da labari ya fara aukuwa a Dorofi da Chana, amma wannan da muke magana kai mun sami labarin sa ne ran ladin da ya wuce a Leme, dan da Alitini kuma sake kawo mana report akan cewa akwai case irin wannan a Bakude. Cuta ne wanda ake kiranta contagious bovine pleuropneumonia, shine a abbreviation ana ce da ita CBPP. To musamman dai abinda take yi shine tana shafan huhun dabbobi musamman kaman shanu.
Ganin da yadda wannan cuta ke musu illa yanzu, makiyayan da abin ya shafa sun ko bukaci gwamnatin jihar Taraba da ma na tarayya ne da aka musu dauki.
An jiwo min dawo kanan gwamnati valla min be valli
ne. To yanzu da alfarman da muke nema dai muna nema ne gwamnati ta jiha ta dan taimaka mana da kuma gwamnati ta local government da kuma gwamnatin tarayya su dan taimaka su dan agaza mana da maganin wannan dabbobin nan ta gaggawa dan Allah dan annabi dan taimaka.
To sai dai kuma ga masana irin su Dr. Amos Egga, wani tsohon shugaban kungiyar likitocin dabbobi a Najeriya, na ganin dole hukumomin jihohin da abin ke shafa da size A, inda ya bada misali da jihar Adamawa da ya ce tuni ta dauki mataki domin hana yaduwar cutar.
Kowane shekara ana alluran rigakafinsa. A shekarun baya can gwamnati sukan sayi magani kowane shekara a yi shi, amma wannan ya dan koma baya. Cutan yana kama huhu ne na shanu, kuma yana musu ta'adi sosai don yakan bata huhun gwarai da gaske, yana sa su ba za su ci abinci ba, suna tsayawa idan iska da suke shaka baya isan su, galibi za a ga su suna tsayawa daban da sauran dabbobin wanda suke kamu da su, suna fuskantar ta inda iska ke hurawa don su samu isasshen iska. Kuma maganin shi galibi rigakafi ake yi, ba cika son gwada jinyansa ba, saboda in an yi allura sai kaga sun yi sauki ko kuma kaman sun yi sauki, amma kwayoyin cutan sukan je su samu wani wuri kaman gida haka, sai su yi wani abu su shiga ciki inda magani ba zai iya shiga ba.
Dr. Amos Egga kenan, wani zaman shugaban kungiyar likitocin dabbobi a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka, daga Jalingo a Najeriya.